الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna da ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki hada mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukan mu na lugha musamman daga cikin al-maqamat maqamata al-shaykhul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 12 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makkah zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 8 ga watan 9 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 25 wadda ake kiranta da suna al-karajiya yau insha Allah ta'ala za mu tashi wato makamar da ke bayanta ko mu ce wadda ke gabanta wanda ke bayanta shine ya fi dacewa ko makamar da ke bayanta kenan wadda take tafi qalal musannifu rahimahullahu ta'ala al-maqamatu as-sadisatu wal-20 wa tu'rafu bir-raqata malam Allah ya ji kansa na fada wannan makama ce ta 26 wadda aka fi saninta da sunan wake-wake ko kuma ka ce tandara-tandara an ambace ta da wannan suna domin wata ƙayatacciyar wasiƙa da ke cikinta wanda ita wasiƙar da take cikin ita wannan makama ta mafi wasiƙar da take cikin makama ta 6 al-maraqiya wanda ita wannan risala ce wadda aka nemi cewa ya kaga kuma sharadi aka yi masa aka ce huruqu ihda kalimataiha ya ummu hannaqdu wal ukhra lam yujamna qabdu kowace kalima daga cikin kalimominta an gane ku wato ya zamanto kalima ta farko dugo ya hada ta kalima ta biyu wadda za ta biyo baya ita kuma ya zamanto timfil azalma babu wani harafi wanda yake da dugo a cikinta wanda farkon ta karmu manta ya gabata shine yake cewa alkaramu ثبت الله جيش سعودك يزين kaga idan ka dauki lafazin al-karam al-alif wal-lam wal-kaf war-ra kowanne harafi ne wanda yake muhmal wanda tun can fil azalma ba shi da dugo idan ka dauki ثبت الله idan ka dauki ثبتa fa'un wa ba'un wa ta'un kaga harafi ne wanda tun can fil azali yana da dugo Allahu lafzul jalala shi ma ba shi da dugo jaysha jimun wa ya'un wa shinun kaga kowanne yana da dubu su'udika sinun wa ainun wa wawun wa dalun wa kafun kwata kwata wannan ba su da dubu to haka maqama ta 17 alqahqariya wanda yake cewa atarifuna risalatan arduha samauha wa subuhuha masauha nusijat ala min walaini wa tajallat dhatu launaini wa tajallat dhatu launaini wa sallat ila jihataini kamar yadda ya fada wanda ita kuma risala ce wanda karmu manta shine yake cewa kuma wa badatu dhatu wa jihaini wanda idan ka dauka daga farko ta karantu kuma daga karshe hallo in ka kamo ta karantu ba tare da an samu wani tubka da warwara to ita wannan da zamu gani ita wake wake ko kuma ka kiraye ta tandara tandara wanda in aka ce tandara suna ne na macijiya mai tsabba tsabba to haka ita wannan risala zaka samu kowace kalima harafi na farko baya da dugo na biyun yana da dugo na uku baya da dugo kowace kalima zaka same ta kenan a haka za ta tafi haddatha al-Harith ibn Hammam al-Harith ibn Hammam ya ba da labari annahu qala shi yake fada halaltu suqai la ahwazi labisan hullatal iwazi yace wani lokaci na sauka a kasuwanni biyu na birnin Ahwaz. Ahwaz birni ne daga cikin biranen Farisa wanda wato duwan siga da karan zaki akan danganta shi zuwa wannan birni domin Allah ya albarkace shi wato da ƙuramu kuma birni ne wanda kuma ya shahara game da wato masassara shi yasa in suna so su buga misali da tsananin masassara ko zafin ta sai su ce humal ahwaz wani irin masassara ta ahwaz wato ta same shi to akwai wasu manyan kasuwanni guda biyu a wannan birni na Ahwaz shine anan yace halaltu suqail ahwazi yace na sauka wato ga wasu kasuwanni biyu na birnin Ahwaz labisan hullatal iwazi wato ina mai sanya tufafi na talauci lafazin hulla shine tufafi riga kadai ko wando kadai ba a kiran shi da hulla sai idan sun hadu a lokaci guda kenan in aka ce hulla tufafi riga da wando ko ka ce gyabto wato da mayafi shine yace labisan hullatal iwazi ina mai sanya tufafi na talauci falabistu fiha mudda ukabidu shidda wa uzajji ayyaman muswadda yace falabistu sai na zauna fiha a wannan birni muddatan wato zamani mai tsawo ukabidu shidda wato ina gugeggeniya wato da tsananin talauci wa uzajji ayyaman muswadda kuma ina kura wato wasu kwanuka waɗanda suke bakaki me yake nihi da bakaken kwanuka sune kwanuka waɗanda suke na kunci na wahala lafazin uzajji min azajji ne idan aka ce azajju shine wato kura abu sauquhu wa dafuhu ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul isra ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما sai ka dawo cikin suratul nur alam tara anna allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadka yakhruju min khilali to shine anan yace wa uzajji ina kura ayyaman wasu kwanuka musu wadda waɗanda suke bakaki sai yace ila an gane ku musu wadda ga yacin wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda sai yace ila ar ra'aytu tamadiyal muqami min awadiyal intiqami yace ila ar ra'aytu har aka kai lokacin da naga tamadiyal muqami wato zarcewar zama an gane ko idan aka ce al muqam bi ma'ana al iqama ga yacin ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran ba shi ba can daral muqamati de allazina yake cewa allazi ahallana daral muqamati min fadli a cikin suratu fatir shine yace ila ar ra'aytu tamadiyal muqami yace har aka kai lokacin da naga zarcewar zama min awadiyal intiqami wato game da azzalamai na alintiqami azaba ko kuma kace uquba lafazin awadi jami'i ne na adiya adiya shine wato azzalimi zalunci kenan min alitidani ketare iyaka da shishigi a wajen zalunci shine yace min awadiyal intiqami game da wato masu zaluncin nan na alintiqam wato uquba فرمقتها بعين القالي وفارقتها مفارقة الطلل البالي يجي سينا كالليتا فرمقتها نقرى متديبي بعين القالي وتدئدو نمكي لفظا فرمقتها من الرمقني إذا أكتش الرمق شيني معنا قرديبي wanda kar mu manta ya gabata in aka ce kuma arramak wato shine wanjin rai faramaktuha yace na ƙara mata dibi na ƙara mata kallo bi ainil qali wato da idan maki alqali min alqilani idan aka ce alqila shine kiyayya ga yacin ma wadda aka rabbuka wa ma qala wa faraktuha yace na rabu da ita mufaraqata qalalil bali irin rabuwa ta tsohon kufai idan aka ce abalan wato shine kufai kenan tsohon unguwa inda ka tashi ka kaura wannan ya zama kufai jam'un sa shine abalan shine yace wa faraqtuha na rabu da ita mufaraqata qalalil bali irin rabuwa wato ta tsohon kufai akwai wata waka mashhura wanda ma ita ce waka ta biyu a cikin diwan na Imru'ul Qais musamman a cikin wato Muktar Shi'r al-Jahili wanda ake kiranta da suna Abdalul Bali wanda farkon ta yake cewa ala in sabahan ayyuha Abdalul Bali wa hal ya imam man kana fil usur al-kali wa hal ya iman illa sa'idun mukhalladun qalilul humumi ma yabitu bi awjali wa hal ya iman man kana ahdasu ahadihi 30 shahran fi thalathati ahwali diyarul li salma afiyatun bi zi khali alaha alaiha kullu asha mahattali wa tahsabu salma la tazalu ka ahdina bi wadil khuzama aw ala rasi aw ali وتحسب سلمى لا تزال طراطلا وتحسب سلمى لا تزال طراطلا من الوحش او بيضا بميثائم هلالي الشاهد دي انن جاي الا ام صباحا ايها الضلل البالي يجي يا كاي صوهن كفاي ام صباحا انا كوانا وهل يا ايمان من كان في الاسر الخالي to shine a takaice dai in aka ce addalul bali kenan tsohon kufai shine anan yace wa faraqtuha sai na rabu da ita mufaraqata qalalil bali irin rabuwa ta tsohon kufai fa ba antu an washaliha kamishal izari rakiban ila almiyah ligizari fada antu wato sina maraita ko kace sina labta an washe liha gabarin wato danyayyafinta kamishal izari ina me zagi ne wato gyautona kamishal izari ina me tattare gyautona rakiban ina mai gaggawa ilal miyahil gizari wato izuwa ruwa wanda yake mamaku lafazin fa ba antu min adh-dha'n adh-dha'n shine maraita da lautawa ga yacan tastakhifuna ha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum am washadiha wato gabarin wato yayyafinta kamishal izari ina mai tattare wato gyautona rakiban ina mai gaggawa ilal miyahil gizari izuwa ruwa wanda yake mamaku lafazin rakiban ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma ahassu ba'asana idhahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun shine yace rakiban ina mai gaggawa ilal miyahil gizari wato izuwa ruwa wanda yake mamaku me yake nihi da yayyafi anan ma'ana karancin alkhairi wato na wannan birni lokacin da ya sauka al miyahil gizar anan yana nihi wuri wanda yake mai yawan alkhairi hatta idza sirtu minha marhalataini wa ba'uttu sura lailataini yace har aka kai lokacin da nayi tafiya ta zango biyu minha wato daga wannan birni wa ba'uttu nayi nisa na sura lailataini wato tafiya ta dare biyu an gane tara atli khaymatun madruba wa narun mashguba wato wata khaima wadda take abar kafawa sai ta bayyana gare ni wanarun mashhuba da wata wuta wadda take abun rurawa lafazin khaima kar mu manta ya gabata shine a Hausa ake kiran shi bukka dan daki wanda yake na haƙi ko kuma ka kiraye shi da suna kago to shi yasa su a wancan lokaci akan yi shi da jimammiyar fata kamar yadda akan yi shi a yau wato da dakin da wannan yadin da ake kiran shi tanti an gane ku shine can Ubangiji ta'ala yake fada hurun maqsuratun fil khiyam khiyam jami'i ne na khayma shine yace tara'atli khaymatun madruba wato wani kago wanda yake abun kafawa ko kace wata bukka abar kafawa sai ta bayyana gare ni wa narun mashguba da wata wuta wadda take abun hurawa fa qultu sai na fada ati himala alli anqau sadan aw ajidu ala an-nari hudan sai nace zan tafi gunsu la alli anqau sadan me yiwa zan kosar da wato kishirwata aw ajidu ala an-nari hudan ko kuma na samu wani mai shiryarwa a gun wutar wato ya shiryar da ni zuwa hanya falamman tahaitu ila zillil khayma ra'aitu gilmatar ruqa wa sharatan marmuqa lokacin da na tukake zuwa wannan kago ra'aitu gilma yace sai naga wasu kankanan yara an gane ku jam'u killa ne na gulam ra'aitu gilma yace sai naga wasu kankanan yara ruqa waɗanda suke masu kayatarwa ko kuma ruqa kayatattu saboda kyawun da Allah ya musu lafazin ruqa in ma ka dauke shi ainihi shine mufrad jam'in sai ka ce ruqun an gane ku ko kuma ka dauki ru kamar yadda wasu malamai suka faɗa wasu sun faɗa cewa mufradinsa shine ra'iq jam'in kuma ruqa kenan masu kayatarwa shine yace ra'aitu gilmatar ruka yace sai naga wasu kankanan yara masu kayatarwa saboda kyawun da Allah ya yi musu wa sharatan marmuqa wato da kama wadda take da kyakkyawar kama marmuqa wadda take abun qaradi bi wa sharatan wato da kyakkyawar kama marmuqatan wadda take abun qaradi bi wa shaykhan wato da wani dattijo alaihi bizzatun saniya a cikin sa wato akwai wata riga wadda take tsadadda waladaihi fatihatun janiya a gaban sa wato da kayan marmari janiya waɗanda suke danyu ko kace sababbin cira waladaihi gaba gare shi fatihatun wato da kayan marmari janiyatun waɗanda suke sabon cira ko kuma kace danyu fahayyaituhu sai na gaishe da shi thumma tahamaituhu sannan kuma sai na nisanci shi fa bahika ilayya wato sai mun dariya wa ahsana radda alayya ya kyautata wato mayar da sallama a kaina wa qala sai yace da ni ala tajlisu ila man taruqu fakihatuhu wa tashuqu mufakahatuhu yace yanzu ba za ka zauna ba zuwa mutumin da wato kayan marmarinsa ke kayatarwa wata shuku mufaka hatuhu kakacinsa ke sanya mutum bege mufakaha shine dai kamar yadda ya gabata alfukaha shine kakaci ma'ana irin ababen dariya ababe waɗanda suke na zolaya shine yace wata shuku mufaka hatuhu mutumin da kakacinsa wato ke sanya bege fajalastu liktinami muhadaratihi la liltihami ma bihadratihi sai na zauna danna ribanta wato da mazauninsa la liltihami ma bihadratihi ba dan hadidiyar abinda ke gunsa wato na wannan kayan marmari kayan ligin fahina safara an adabihi lokacin da wato ya bayyana yayi game da ladubbansa wa kashara an aniyabihi wato ya kware haƙuransa araftu annahu abu zaidin bi husni mulahihi wa qubhi qalahihi wato sai nayi sani na gane na tabbatar da cewa ashe malamin mu ne abu zaidin na birnin saruja bi husni mulahihi wato game da kyawan daddaden zancensa lafazin mulah kar mu manta ya gabata jami'i ne na mulha idan aka ce mulha daddaden zanci wa qubhi qalahihi wato da munin arewarsa wa qubhi qalahihi da munin arewarsa an san arewa ko haƙura da suke canzawa su yi ja ko su yi rawaya shine ake kira arewa fata'arafna hina idhin a wannan lokaci sai muka yi sanayya da juna wa haffati bi farhatani sa'ata idhin a wannan lokaci wato farin ciki biyu wato sai suka zagaye ni ga ya can huffati jannatu bil makarih wa huffati an-naru bil shahawat shine yace wa haffati bi farhatani sa'ata izin a wannan lokaci yace farin ciki biyu sai ya zagaye ni walam adri bi ayyihima ana adfa farhan wa awfa marhan yace ni ban yi sani bi ayyihima wanne ne daga cikin su adfa farhan wato mafi yawa ga farin ciki wa aufa marhan mafi cika wato ga murna da jin dadi an gane ko kenan kasancewar gashi dai ya hadu da mutumansa kuma a lokaci wanda yake na bukata domin yana cikin yanayi na kunci, to ya haɗu da abokinsa kuma abokin nasa kuma gashi a cikin wadata. To shine anan yake cewa bai san ba ma wai wani farin ciki ne wanda yake mafi yawa, kuma menene yafi cika a wajen nishadi, bai san ba ma da wanne ne zai yi farin ciki yayin murna. Shine sai ya ce abi isfarihi min dujinnati asfarihi, shin wai a sababin bayyanarsa min dujinnati asfarihi daga cikin duhu na tafiye-tafiyensa, an bi kisbi rihalihi ba'da imhalihi, ko kuma wato a sababin tsatsan mazauninsa ba'da imhalihi bayan farinsa. Lafazin isfar an gane ku shine wato bayyanar abu da kwarewarsa, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wasulihi idha asfara, shine yace abi isfarihi, shin wato wai zan yi farin ciki ne game da bayyanarsa min jinnati asfarihi daga cikin duhun tafiye-tafiyensa. Jam'i wannan lafazin asfar kuma jam'i ne na safar. An bi kisbi rihalihi, ko kuma wato a sababin tsatsi na mazauninsa ba'da imhalihi wato bayan farinsa. Wata'at nafsi ila an afudda katma sirrihi wa abduna da'iyata yusrihi, wato zuciyata sai ta yi bigi ila an afudda khatma sirrihi, izuwa da na kafasa madonin boyayyen lamarinsa, wa abduna na binciki da'iyata yusrihi abinda ya janyo masa yalwa da wadata. Ma'ana ina raina sai ta yi bege in bincike shi wai menene ya janyo masa wannan wadata. Shine yace watakati nafsi, raina sai ta yi bege ila an afudda khatma sirrihi, izuwa da na kafasa madonin boyayyen lamarinsa, wa abduna na binciki da'iyata yusrihi abinda ya janyo masa yalwa. Fa qultu lahu, sai nace da shi min aina iyabuka wa ila ainan siyabuka wa bimam tala'at iyabuka, nace da shi min aina iyabuka, dawowarka daga ina, min aina iyabuka, nace masa min aina iyabuka, dawowarka daga ina ne kake, wa ila ainan siyabuka, kuma sulalawarka zuwa ina. Wanda karmu manta insiyab shine wato sulalawar maciji cikin ramunsa, wanda ya gabata tun a cikin makama ta farko, shine yake cewa haddanta ha ila magharatin fansaba fiha ala gararatin, shine yace wa ila ainan siyabuka, sulalawarka wato zuwa ina ne, ma'ana ina kuma kake nihin tafiya, wa bimam tala'ati iyabuka, wato burgaminka a sababin menene ya cika. Lafazin iyab jam'i ne na aiba, in aka ce aiba wato shine burgami, kuma sannan sanduki shi ma yana daukan ma'anar aiba, kamar yadda can yake fada wa alqabi sahara ila gabidi ba'ahu nuzul al yamani zil iyab al mukhawwali. Faƙala sai yake faɗa, sai ya ce ammal maqdamu fa min dusa wa ammal maqsidu fa ila susi, yace sani dai gabatowata wato daga birnin Dusa nake. An gane ko Dusa shi ma birni ne daga cikin wato biranen Farisa. Sai yace wa ammal maqsadu, yace sani dai manufata fa ila sus, wato zuwa birnin Sus ne. Wa amma aljidatu allati asabtuha, yace sani dai wannan wadata da kake gani, allati asabtuha, wadda na samu, yace fa min risalati niktababtuha, na same ta ne a sababin wata wasiqa, iktababtuha wato da na kriyuta, me yake nihi da na karyo ta shine ma'ana na kagota fasa'altuhu sai na tambaye shi an ya furushani dikhlatahu wa yasruda alayya risalatahu na tambaye shi cewa ya shimfida min dikhlatahu uyayyen lamarinsa wa yasruda alayya risalatahu kuma ya jiro min wato kalmomin wannan wasiƙa ta shi fa qala sai yace da ni duna maramika harbul basusi aw tashabani ila susi yace kafin cimma abin neman ka akwai yaki na basusa albasus sunan wata mata ce wanda suke buga shu'umci da ita su ce ash'amu min basus wanda a sababinta yaki ya barke tsakanin manyan kabilu biyu na larabawa a jahiliya kabila ta banu bakar ibn wa'il da su da taglib wanda sai da aka shekara 40 ana yakin babu kakkautawa Allah kadai ya san adadin rayukan da suka salwanta shine har ma malamai suke cewa law abda al-islamu la akalat taglibun nasa inda a ce musulunci yayi jinkirin zawwa to da kabila ta tagaliba da ta cinye mutane saboda yaki ne wanda ya hada duk kusan kabilu na larabawa idan aka gwabza a sha baya hallo a sha jini a yi tanaji kuma hallo a dawo a sake karawa wanda ita wannan mata ita ce sababin haddasa yakin saboda wata taguwar ta kawai to shi yasa abu wanda yake mai wahala sai su ce shine anan yace duna maramika harbul basus kafin cimma kafin samun abin neman ka to akwai yaki na basusa ma'ana sai an sha daga aw tashabani ila sus yace ko kuma ka abuce ni mu tafi birnin sus inda har kana so na sanar da kai wannan risala wannan wasiƙa ta ba fasahabtuhu ilaiha qahran yace akan tilas ala tilas hina abuce shi zuwa birnin sus wa akabtu alaihi biha ashran biha shahran wa akabtu alaihi biha shahran wato na lazimce shi wato a wannan birni wato tsawon wata guda wa huwa yaqulluni kasati ta'lili wa yujiruni a innata ta'lili wato yana kwankwada mun yana shayar da ni gidauniya ta lallashi wa yujiruni yana sanya ni ina gudanar da a innata ta'lil wato ragama wato taguri shine yace wa huwa yaqulluni wato yana shayar da ni kasati ta'lili wato gidaunun waɗanda suke na lallashi ba'ana kawai lallashi na yake wa yujiruni a innata ta'lili kuma yana sanya ni gudanar da ragama ta at-ta'lili shine wato guratar da zuciya lafazin a inna jam'i ne na inan inan ragama hatta idza harija sadari har aka kai lokacin da wato zuciyata ta kuntata ga yacin awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharij ko kuma faman yuridillahu an yahdiyahu yashraha sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka annama yas'adu fis sama shine anan yace hatta idza harija sadri har aka kai lokacin da zuciyata ta kuntata wa ila sabari wato aka kafar da hagurina wanda karmu manta ya gabata nan kusa a cikin waƙar nan mawaki da yake cewa ila ma su'adu la taslina habli wala ta'awina li mimma ulaki sabartu alayki hatta ila sabri wa kadat tablugu ruhu taraki ashahid chai sabartu alayki hatta ila sabri na dau hakuri akan ki hatta ila sabari har aka karar da hakuri na ma'ana aka kafar da shi shine anan yace wa ila sabari wato aka kafar da hakuri na qultu lahu sai nace masa innahu lam yabqa laka illa babu wata illa fa da ta rage gare ka duk wani aibi na ka fa ya bayyana wala liya fil muqami ta illa kuma babu wani lallashi da zaka mun nan gaba game da ci gaba da zama a wannan gari wala li fil muqami ta illa babu wani lallashi da zaka mun fil muqami game da ci gaba da zama yace wa fi gadin agobe azjuru gurabal bayni yace zan tsawatar da hankaka na rabuwa ma'ana kinaya ce zan labta na tafi wa arhulu anka bi khufai hunaini kuma zan maraita gabarinka wato da ta kalma na hunaini wanda kar mu manta shi ma ya gabata mutumin da ya tabe game da abin neman sa shine suke cewa fulanu raja'a bi khufai hunaini can da yake cewa wala kam man sa'ali yasda da fasdi da walam yalqa ghayra khufai hunaini to shine sai yake cewa faqala sai yace hasha lillahi Allah ya tsare ni kai can fa kullun hasha lillahi ma hadha bashara shine yace hasha lillahi ma'ana Allah ya tsare ni an ukhlifaka wato da naka saba maka alkawli au ukhalifaka ko kuma na saba maka wama arja'tu an uhaddithaka illa li ulabbithaka yace ba komai yasa na jinkirta baka labari game da wannan wasika tawa illa li ulabbithaka sai domin na zaunar da kai lafazin arja'tu min al-irjani al-irja shine ma'ana jinkirta abu kai can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim shine yace wa ma arja'tu ban jinkirtar da kai wa ma arja'tu an uhaddithaka ban jinkirta baka labari game da wannan wasika illa li ulabbisaka sai domin na zaunar da kai wa idza kunta qadistarabta bi idati in har ka zamantu kai kokonto kai shakka game da alƙawalina wa agraka dhannu su'i bi mu'ba'adati mummunan zato ya shuna ka game da nisanta ta lafazin agraka min al-igrani shunawa la illam yantahi al-munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila fa asikh li qasas sirati al-mumtadda yace saurara li qasas sirati wato ga labarun sirati wato shine tarihi na al-mumtadda wanda yake wato mai zarcewa ko kuma kace al-mumtadda mai mekewa ma'ana labari ne mai tsawo shine yace fa asikh saurara li qasas sirati ga labarun wato tarihi na domin lafazin sira yana daukan ma'anar dabi'a yana daukan kuma ma'anar wato tarihi shine kenan labari wanda ya wuce al-mumtadda wanda yake mai tsawo wa adifha ila akhbaril faraji ba'da shidda kuma ka hada shi zuwa labaru wadanda suke na yayewa ta kunci wannan ila akhbaril faraji wato izuwa labaru waɗanda suke na yayewar kunci ba da shidda bayan tsanani fa qultu lahu sai nace masa hat zo mun da labarin naka an gane ko hat ma'ana ba ni labarin naka ga yacan hatu burhanakum in kuntum sadiqin fa ma adwala diyalaka yace menene mafi tsawon zararka idan aka ce ila wato shine zarara an gane ku igiyar da ake sakar ma dabba ta yi ta kiyo a makiyaya wanda in an tashi kama ta kawai igiyar za a janyo. Shine yace fama adwala iyalaka, wato menene mafi tsawon wato zararka, wa ahwala hiyalaka, menene mafi firgitarwa na wayanka da dubararka. Faqala, sai ya fada, sai yace ilam kaisani anna dahr al abusa, lalle zamani wanda yake mai daure huska. Alqani, shine ya jefa ni ila dusa, wato izuwa birnin Dus. Me yake nihi da zamani mai daure huska, zamani mai tsanani wanda yake na wahala? Wa ana yawma idhin, wa ana yawma idhin faqirun wa qirun, la fatila li wa la naqirun. Ni kam a wannan, ni ko a wannan lokaci ina talaka waqirun, wanda yake mai nauyin bashi. La fatila li, yace babu dide da fatar dan dabino tare da ni, wala naqirun, ko tsakkatar da take bayan dan dabino. Ga ya can, wala yuzlamuna fatila, wala yuzlamuna naqira. Idan aka ce fatil shine fatar da take rufe dan dabino, idan aka ce naqir shine wato wannan tsakkata, ma'ana wani dan rami a bayan dan dabino. Shine yace la fatila li, dide da fatar dan dabino babu tare da ni, wala naqir, ko tsakkatar da take bayan sa. Fa alja'ani safru liyadaini ila taqawwuki biddaini, yace safru liyadaini, wuhintar hannuwana game da kuɗi, ba taro ko tanga, ba kwabo ko sisi. Wato ila taqawwuki, fa alja'ani, shine ya fakar da ni, ila taqawwuki, wato izuwa yin dan wuya, biddaini da bashi. Ila taqawwuk, izuwa yin dan wuya, ko kace maratayin wuya, biddaini da bashi. Mina tawuk ne, idan aka ce at-tawuk, wato shine wani kayan ado da ake yi wanda ake sawa a wuya. Shine ga ya can fadar Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu Ali Imran, sayuqawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama. To in aka ce at-tawuk, yin dan wuya, ko kuma kace sanya wato dan wuya, shine ma'ana kayan ado da ake sawa. Shine yace fa alja'ani safru liyadaini, wuhintar hannuwana game da kudade, fa alja'ani, sai ya fakar da ni, ila taqawwuk, izuwa yin wato dan wuya, biddaini, wato game da bashi. Faddantu li su'il ittifaqi mimman huwa asirul akhlaqi, yace sai na ci bashi, li su'il ittifaqi, saboda mummunan wato wani katari da aka yi. Mimman huwa asirul akhlaqi, ga mutumin da yake da wato mummunar dabi'a, mutumin da yake mai mugun hali, wanda yake bashi da sassauci. Wata wahamtu tasannin nafaqi, nazaci wato saukakar, annafaq shine wato cin kasuwa, ma'ana lamurra na zaton cewa za su saukaka, shine annafaq, ma'ana cin kasuwa. Fata wasa'atu fil infaq, yace dan haka sai na yalwata, na fadada game da ciyar da kudaden da ke hannuna, na kashe su. Yace fa ma afaqtu, yace ban falka ba, na dawo cikin hayyaci na, hatta ba habani dainun, sai da naga wato bashi ya lauce ni, lazimahu haqquhu, wanda biyan bashin ya lazimce ni, wala zamani mustahiqquhu, kuma shi mai bashin wato ya lazimce ni, yace ba zai gusa ba, ala dole sai na biya shi. Shine yace fa ma afaqtu, ban falka ba, na dawo hayyaci na. Ga can falan ma afaqa, qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin, hatta ba habani dainun, wato sai da bashi ya lauce ni, lazima ni haqquhu, wanda biyan bashi wato ya zama tilas a kaina, wala zamani mustahiqquhu, mai bashin kuma ya lazimce ni. Yace fahirtu fi amri, sai na imauta game da lamarina wa adla'atu garimi ala usri na nuna ma shi mai bi na bashi akan kunci na da talauci na an gane ku cewa bani da halin biya a yanzu ga yacin wa in kana zu usratin wa nadiratun ila maisara sai yace fa lam yusaddiq imlaki bi kasgata talauci na imlak shine talauci ga yacin cikin suratul an'am wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum a can kuma cikin suratul isra wala taqtulu auladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum shine yace falam yusaddiq imlaki wato bi kasgata talauci na wala naza'a an irhaqi wato bi kame ba gabarun kuntata mun wala naza'a bi kame ba an irhaqi gabarun kuntata mun ga yacin fakhashina an yurhiqahuma duguyanan wa kufra kuma ga yacin sa'urhiquhu sa'uda shine yace da sannin zan tilasa masa wato wata wahala shine anan yace wala naza'a wato bi kame ba an irhaqi gabarun kuntata mun bal jadda fit taqadi baridi kawai ya tsananta fit taqadi game da wato neman nabiya shi walajja kuma ya zurfafa fitiyadi game da jana ila alqadi ya kai ni gun alqadi yace wa kullama khafa'tu lahu fil kalami a duk lokacin da naqasqanta masa na kaskanta gare shi fil kalami game da zance ma'ana ina lallashin sa ina mai bashi haƙuri wastanzaltu minhu rifqal kirami na nemi saukar tafsasawa ta mutanen ƙwarai a gunsa waraggautuhu na kwadaitar da shi fi an yanzura li bi muyasara wato cewa ya saurara mun bi muyasara zuwa lokaci bi muyasara game da cewa ya saukaka mun aw yunzirani ko kuma ya saurara mun ila maisara zuwa yalwa an gane ko farko kenan yana kwadaitar da shi fi an yanzura li yace waraggautuhu na kwadaitar da shi fi an yanzura li bi muyasara wato cewa ya kalle ni ta hanyar wato shine rangwamta mun shine ma'ana ya saukaka mun wannan bashi ma'ana ya yafe mun aw yunzirani ko kuma ya saurara mun ya jira ni ila maisara wato zuwa lokaci na yalwa ayat da muka karanta ta zuwa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara qala sai yace la tafma fil inzari wa hatijanin nudari kar kai kwadai game da saurarawa maganar saurarawa bata taso ba wa hatijanin nudar dan haka kawai ba ni kudi na lafazin wa hatijan min al mihjan ne idan aka ce mihjan shine wato kwagiri sanda wadda take mai kai wadda take da lankwasa shine ake kira mihjan gashi can hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake tawafi akan raƙuminsa a hannunsa akwai mihjan ita wannan sanda in ya zo ya dabranci Hajarul Aswad manzo Allah sai ya nuni shine yace wa hatijanin nudar wato kawo wato zinare ko kuma kace ba ni kudi na kawai annudar shine wato zinare wanda yake tacicce me yake nufi anan kudaden sa fa haqiqa yace rantsuwa nake da haƙinka ma tara masalikal khalas ba za ka ga wata hanya ta kubuta aw turiyani sabaikal khilas sai idan ka nuna mun wato kirarru na zinare wanda yake tacicci lafazin sabaik jam'i ne na sabik sabik ma'ana an gane ku jam'i ne na sabika ma'ana zinare wanda take kirarra aw anan bi ma'ana illa an ko kuma hatta shine yace aw turiyani sai idan ka nuna mun sabaikar khilasi wato kirarru na zinare wanda yake tacicci ma'ana sai ka nuna mun kudi amma maganar hanya ta kubuta amma bata mata su ba. Shine yace falamma ra'aytu hutidadala dadihi, lokacin da naga tsanantar wato jayayyarsa, wa Allah mana salimin yadihi, cewa ba ni da wata matsira min yadihi wato daga hannunsa, ma'ana babu inda zan kubce in tsira min yadihi wato daga hannunsa. Ga ya can wala tahina manas, shine yace wa Allah manasa, wato babu wata matsira ko ka ce wata mafaka li gare ni min yadihi wato daga hannunsa. Me za a yi yace shagabtuhu, sai na ringa rikici da shi, na ringa fada na da gangan, kuma wasabtuhu, sannan sai na haro masa na cikolar shi. Li yurafi'ani ila walil jara'i, dan ya daukaka karana izuwa wato shugaba wanda yake mai hukunci game da laifuka. La ilaha la ila al hakimi fil mazalim, bagun alkali wanda yake na fil mazalim, game da ababan zalunta. Domin shi wannan alkali ne bangaren shi, shi abin da ya shafi hakukuwan jama'a wanda ya zalunta shi, kuma wancan laifi wanda ya fada ko ya zubar da jinin wani, shi yake hukunci. Shine yace li yurafi ani, dan ya daukaka karana ila walil jara'imi, izuwa wato shine shugaba wanda yake mai kula da hukunci na laifuka. Lafazin aljara'im jam'i ne na jarima, abinda ya shafi laifi na zubar da jini da keta mutunci da sauransu. La ila alhakimi fil mazalimi, wato ba zuwa ga alkali wanda ke hukunci game da ababan zalunta. Akana balagani, domin abinda ya cimmin na labari, min ifdalil wali, wato na kyautar shi wannan alkali shugaba, wa fadlihi da fadlarsa darajarsa, wa tashaddudil qadi, wato da tsananin shi wannan alkali wanda yake na bashi, wa bukulihi kuma da ruwarsa. Tuntuni dama yana da labari, shi wancan alkali mai kula da laifuka ya fi sassauci ko mutum ne wanda yana da kyauta. Shi kuma wancan alkalin bashi, shi kuma bashi da dadi, kuma ga ya maruwaci ne. Yace falamma hadarna baba amiru dusa, lokacin da muka halarto kofar shugaba na birnin dusa, anastu, sai na yi sani na tabbatar Allah ba asa, babu wani laifi wala bu'usa, ba wani tsanani. Ga ya can fa'ina anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, shine yace anastu, sai na yi sani Allah ba asa, babu wani laifi wala bu'usa, ba wani tsanani. Mi za a yi kai tsaye kawai, yace fasta da aitu da watan wa bayda'a, sai na nemi cewa azumin da taddawa, wa bayda'a wato da hulama. An gane ku, farar takarda kenan. Fasta da aitu da watan wa bayda'a, sai na nemi cewa azumin da taddawa da hulama. Wa ansha'atu risalatan raqaba, na faru wata risala wasiqa wadda take wake wake, wa hiya ita ce. Insha Allah kenan, nan ya kamata mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan. Kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.